Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. A yau za mu tashi alhadisul rabi wa ashar, ma'ana hadisi na 13 na 14 kenan a cikin wannan littafin na 40 hadis. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, an karbo daga Ibn Mas'ud Allah yadda da shi, yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi, yace la yahillu damu mru'in muslimin, baya halatta jinin mutum musulmi illa bi ihda thalathin, sai da ɗaya daga cikin abubuwa guda uku. Athayyibu zani, shine tsohon mazinaci, ma'ana wanda har ya tsoho yana zina, ko kuma wanda ya taba yin aure yana zina, shine athayyibu zani, wanda ya taba yin aure kuma ya kasance yayi zina. Wan nafsu bin nafsi, da wanda ya kashe wata rai. Wattarukuli wattarikuli dinihi, da wanda ya bar addinin sa. Almufariqu lil jama'a, ya rabu da jama'a. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisin. Wannan hadisin manzo Allah yake cewa baya halatta a zub da jinin musulmi, ma'ana a kashe musulmi, sai da dalilin abubuwa guda uku, idan sharuɗa sun cika. Na farko shine mai auren da yayi zina. Na biyu wanda ya kashe wani shi ma a kashe shi. Na uku shine wanda ya shigo musulunci kuma ya huta, ko kuma ya yi ridda ya bar musulunci. Wannan dokar an sanya ta ne lokacin da manzo Allah ya zo a Madina, sai ya kasance Yahudawa suna wasa da addinin musulunci. Allah ya ce wa qala ta'ifatu min ahli alkitabi aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajhan nahari waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Kenan Yahuda shi suka cewa ku rika shiga musulunci da sahi sai da marice ku huta, ko ku shiga da marice da sahi ku huta, dan saboda abin ya zaman to kamar wasa, kenan sai mutane su dauki musulunci ba komai ba. To sai aka sa doka, duk wanda ya shiga bai huta, dan kada ai ta wasa da musulunci. Wannan kenan su ne waɗanda ake ma hukuncin kisa a musulunci, ko shi da sharuɗa. Misali zina, sai an samu shaidu guda hudu, kuma shaidun kowanne sai ya gansu turmi da tabarya. Me ma'anan turmi da tabarya? Shine suna tsakiyan zinakin, kaga kenan abubuwa ne wanda suke da wahalan tabbatuwa. Wannan kuma hukuncen an sanya su ne dan saboda a bigigawa dan mai rayi shi tsoro, ma'ana dan tsoratarwa ne. Wallahu ta'ala a'lam.